الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدكم ندنجي نيغو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 14 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi su kan iya gabata tambayar dan uwa dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa musulunci zai kasu kashi-kashi shin haka ne kwarai da gaske hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yahudawa sun kasu kashi 71 manzon Allah ya ce kuma ɗan mushaw wato sun kasu kashi 72 sai ya ce wasa taftariku ummati ala 73 firqa ya ce al'ummata ma'ana wanda suka karɓa kira na kenan manzon Allah ya ce za su kasu kashi 73 sai ya ce kullu hafin nari illa millatan wahida gaba ɗayansu manzon Allah ya ce ɗan wuta ne a ranar kiyama sai dai wato ko kuma illa firqatan wahida sai kashi ɗaya tak a wata riwaya illa millatan wahida sai hanya ɗaya tak sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mahiya wacce ce wanda za ta tsira a ranar kiyama sai ya ce ma ana alaihi wa ashabi jama'ar da take kan abinda nake kai da sahabbai na a yau don haka wannan jama'a ake kiranta al-firqatun najiya wannan suna ne daga cikin sunayen ahli sunna wal jama'a an gane a karkashin wannan hadisi aka fitar mata da sunan al-firqatun najiya jama'ar da za ta tsira a ranar kiyama su ne waɗanda suka dukufa ba dare ba rana akan yin aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka kasance a wancan lokaci don haka anan kenan tamu ta rage hanyar tsira hanya ce daya daya shine bin alqur'ani da sunna duk wanda ya bi alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda za su taka burki da shi gobe kiyama face gidan aljanna amma duk wanda ya juya musu baya wal iyazu billahi ba inda makomarsu za ta kasance a gobe kiyama face wuta don haka ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke kai don haka a wancan lokaci fa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kai da sahabbansa face alqur'ani da sunna don haka duk wata hanya da mutum zai bi sunanta hanyar shanu wanda ba inda za ta tafi da shi face ta fitar da shi dokar daji inda zai halaka babu hanyar da za ta sadar da kai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala face hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bin alqur'ani da sunna. Don haka Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda a hadisi sahihi, yake cewa khaffalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khaffal, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana mana wani kurtu haka gabansa. An gane ko? Yayi kurtu a gaban shi, ko kuma kace tire kenan. Sai yake cewa thumma khabba khububan bi janibihi al-ayman wa bi janibihi al-aysar, sannan manzon Allah sai yayi wasu kankanan zane, wato a dama da haunin wannan dogon zane da manzon Allah yayi. Sai yace hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha, yace waɗannan hanyoyi da kuke gani na gefin wannan zane dama da haune, yace wallahi kowace hanya akwai shaidani akan ta wanda yake kira azo abi. Sannan manzo Allah sai ya karanto wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ubangiji ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, lalle wannan wato tafarkina ne wanda yake madaidaici. Ubangiji ta'ala yace fattabi'uhu, yace ku bi shi, lalle wannan shine tafarkina madaidaici, fattabi'uhu, Ubangiji ta'ala yace ku bi shi. Menene tafarkin Allah subhanahu wata'ala? Shine Al-Qur'ani, kamar yadda malamai suka fassara ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim suka ce shine musulunci ko shine Al-Qur'ani da sunna. Wasu suka ce shine Al-Qur'ani kuma ma'anarsa ba ta fitowa fili, dole sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka gane Al-Qur'ani. Wasu suka ce as-siratul mustaqim gaba ɗaya ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An gane ku? Saboda Allah ya faɗa wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. An gane ku? Ko kuma innaka la'ala hudan mustaqim wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Allah ya ce lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana kan tafarki wanda yake madaidaici. Don haka da ka fassara cewa as-siratul mustaqim musulunci, ko kace Al-Qur'ani, ko kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya yayi bacin karo da juna, wannan ikhtilafu tanawwu ne. To don haka kasancewar anan shine sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ubangiji ta'ala ya ce lalle tafarkina, lalle wannan shine tafarkina madaidaici. An gane ko? Mustaqiman wannan mansubun ne alal hal, halin tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala tafarki ne madaidaici wanda babu karkata tare da shi. Sai ya ce wala tattabi'u subula, da ya ce fattabi'uhu ku bi shi. Kaga umarni ne ana manzo Ubangiji ta'ala ya mana, ya ce fattabi'uhu ku bi shi. Sai ya ce wala tattabi'u subula, ya ce kar ku sake ku bi wasu hanyoyi. Fatafarraqa bikum an sabili, sai su kawar da ku daga tafarki wanda yake madaidaici, tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya turo manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi. Sai ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqu, wannan gargadi ne Ubangijinku yake muku don ku tsara dokokinsa domin ku dace da aljanna a gobe kiyama. Don haka hadisi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala ya sanya misalin wato tafarki wanda yake madaidaici. An gane ko? Misalin tafarki madaidaici shine yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya, me yake cewa Ubangiji ta'ala ya sanya misalin tafarki wanda yake madaidaici, shine wani sirati ne, wani kadarko ne, wanda a kofar wannan gada akwai wani mai kira, yana cewa ya ku jama'a ku hayo wannan tafarki, ya ku jama'a ku shigo wannan siradi, ku shigo wannan gwadabe. Sannan manzo Allah ya ce kuma a saman siradin kanshi akwai wani mai kira, shi kuma idan mutun yayi ku yake cewa, sai manzo Allah yake, Ubangiji ta'ala yake cewa, manzo Allah yake cewa a gefin wannan tafarki wato akwai wasu tagogi, wanda kowace taga akwai labule a jikinta. An gane ku? Akwai labule a jikinta. Ai an san labule dai ku? wanda kasancewar mafi yawan yara ba su san labule sai dai a ce rido ya riga ya ce to akwai labule a jikin kowace kofa wanda yayi karambaninya daga wannan labule to wanda yake saman wannan siradi sai ya ce masa ka kiyaye kanka kar ka sake ka bude wannan kofa in ko ka buda ta shiga za ka yi in ka sake ka buda shiga za ka yi to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan mai kira wanda yake na bakin wannan siradi wanda yake cewa ya ku jama'a ku hayo ya ku jama'a ku hayo wato shine mai kira na Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wannan tafarki kuma shine addinin musulunci waɗannan tagogi wanda an saki labule abubuwan da Allah ya haramta ne wanda in ka sake ka buda zaka fada in ka fada ko wuta zaka shiga wal iyazu billahi wannan ko wanda yake saman siradi wanda yake kashe di kar ka sake ka buda yace shiryasuwa ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda yake saka ta a cikin zukatan bayi to dan haka kasancewar dole ne a nan mutum ya yi kokarin bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har yana bukatar ya samu tsira a gobe kiyama don haka wani daga cikin magabata shine Junaid al-Baghdadi yake cewa al-uruqu kulluha masdudatun illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu wabihul lisalik yace dukkan hanyoyin da ka sani yace a toshe suke yace wallahi ba hanyar da zaka bi ta hada ka da Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama ka fashi lafiya yace illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam yace sai dai tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane yake ga me bi babu wani duhu tare da shi dan haka kenan anan wannan hadisi ne sahihi dan haka mutum ya kiyaye dukkan waɗannan firqin jama'u wanda wani ya ringa kira ku zo ku bi ni ku zo ku yi kaza ku yi kaza duk wanda yace ku zo ku bi ni kar ka sake ka bi shi sai dai in alqur'ani da sunna ya nuna maka cewa ga abin da zaka bi shi ma kuma sai ya dace da fahimtar mazanjiya na'am
ina tsoron tafsiri sai na ji wani malami yace al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi yayi a lokaci daya da shi su ne suka yi kowa daraja wanda ko da sadaka za ka yi daidai da girman gudun kuhudu su an suka yi ta zakka alkama ta wannan tasirin ta shi hallau da aka yi can gaba hallau a cikin tamsirin nashi ke ce ai al'ummar muhammadu rasulullahi da na farko da na tsakiya da na ƙarshe ba a san ba wanda ta yi daraja kamar ruwan damana ne sai na ga aka duba wannan jin hadisan guda biyu wanda mutum ɗaya ya kawo su sun tsanci karo da suna.
To farkon dai hadisi ne amma da tsakiyar da ƙarshen wannan ba hadisi ba ne ra'ayin shi ne da son zuciyar shi kuma tuka da warwara ne kuma inda yake so ya kai ya nuna cewa shehun shi ya fi Abubakar daraja ya fi Umar daraja shi ne abin da yake ne an gane ku shehunansa da waliyansa ya nuna maka cewa sun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja wannan kuma daman ka'ida ce da Allah ya shimfiɗa mana duk inda kake son ka gane fatacce zai ɗauko nassi imma alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a kaikaice ya ɗauko wannan nassi ya ringa bin wani abu na shubha ba komai ba yake nihi dan ya ci karansa ba babbaka kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'a al-fitna wa ibtigaa'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab don haka irin waɗannan malaman daga cikin su akwai wanda yake maganar cewa a ranar kiyama shehun su wai Ubangiji ta'ala zai ɗaukaka shi a girgiza shi a gaban jama'a a tambayi annabi Musa a ce akwai wannan wai a ce masa a cikin mabiyanka akwai ya wannan ce a zai ce maza Allah sai ya faɗa ya ce a cikin al'ummata ma shi kadai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yana nuna mana duk wani matsayi na daraja har ka kai kiyama bayan da za a yi ka tunkari fagen Abubakar. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi umarnin cewa duk wata wato kucika a tushe ta sai dai kucika ta Abubakar, ma'ana ita ce kofa, an gane ko, wanda jama'ar da suke makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa sai ya saro kofa daga gidansa, daga gidan shi kawai masallaci zai shigo. Allah ya ce suddu alayya kullu khawqatin illa khawqata Abubakar, yace kowace kofa yace fito she mai ita amma banda ta Abubakar. Hadisi sahihi manzo Allah ya kaga wannan dalili ne wanda yake nuna a cikin sahabbai ma Abubakar shi yake sama da kowa. A cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa lalle Ubangiji ta'ala ya maida ni matsayin badadi nake nashi kamar ta khaza Ibrahim khalila, kamar yanda Allah ya rike Annabi Ibrahimu cewa khalilkinsa ne badadinsa ne, sai yake cewa law kuntum muttakhizan minan nasi khalila lattakhaztu Abubakar khalila, yace da a ce akwai wani daga cikin jama'a da zan maida shi matsayin shine badadi na, yace wallahi da na maida Abubakar shine badadi na. Sai dai yace amma dan uwantaka ta musulunci kadai ta isa ma tsakanina da Abubakar. To dan haka da yace maka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda sahabi yayi mudu dai da ya ciyar da shi na abinci yafi a ce yau ka mallaki duk abin da yake doran kasa na dukiya ka ciyar da shi, wannan haka ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, yake cewa la tasubu ashabi, yace kar ku zagi sahabbaina, sai yace fa wallazi nafsi bi yadihi, na rantsi da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa, dayanku da zai ciyar da gulgudan dusun Uhud ga zinare. Manzo Allah yace bai kai ba mudu dai da sahabi ya dauka ya bada. Manzo Allah yace wala nasifa, hu yace wallahi ko rabin mudu da sahabi ya bada baka kai ba, a ce dusun Uhud gaba dayan sa zinare ne mallakar ka ka ciyar da shi, wanda dutsen Uhud yau kaddara cewa zinare ne yafi arzikin da ke doran kasa gaba ɗayan shi yawa, a ce naka ne mallakar ka ka ciyar da shi domin ɗaukaka addinin Allah, to baka kai rabin mudu da sahabi da ya ɗauka ya bada, wannan haka ne. To amma da yace wai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar ruwan damuna ne, akwai na farko, akwai na tsakiya, akwai na ƙarshe, wanda ba a san ba wanne ne yafi a cikin su. Kenan anan abin da yake nuna ma akwai waɗanda za su zo kenan, kenan sahabbai su ne dai a farko, akwai na tsakiya, akwai na ƙarshe, kenan ya nuna maka shehun sa wanda ya zo a ƙarshe yana iya duke duk waɗancan kenan na farko, shine iya abin da yake so ya kai. Kenan ya nuna shehun sa da waliyin sa yafi Abubakar daraja, yafi Umar daraja, yafi dukkan wani sahabi daraja. To ba ma shi wannan kin ba, ba ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana jin abin da yake gudana, wanda shi shehun nasu da suke takamura da shi har ma sun fifita shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai bal ma yanzu a ƙarshe sun fifita shi sama da Ubangiji subhanahu wataala, wanda kafircin su ya wuce kafircin ƴan mushrik, duk wanda ya yarda da wannan abu kafircin shi yafi kafircin Kirista. Saboda Kirista akwai wanda yake da aqidar cewa Annabi Isa Allah ne, Maryam Allah ce, kuma Allah Allah ne, amma duk wanda yake da wannan aqida ya tabbata cewa Ubangijin da ya halicci samai da kasai shi yake sama da Annabi Isa, shi yake sama da mahaifiyarsa Maryam. To amma su sun fito suna fadar cewa shehun su wato yafi Allah subhanahu wataala. Dan haka kar kai mamaki dan suna da awar waliyan su sun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ubangijin da ya halicci kowa da komai sun yi itikadin cewa waliyin su wato ya mafi Ubangiji subhanahu wataala. Dan mautar da hankalin mutane sai yake cewa wai ai sun cewa ne mutane ne basu gane ba hauka cewa ne, a farko yake bada lambar wayar shi in har kana buƙatar ƙarin bayani ka tuntube shi, kuma a koma da tattafan su a karanta, wannan ita ce aqidarsu. Yawo da hankulan jama'a ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, muna dai cikin kitabu Jaza'is Saidi, mun tsaya ƙarshen wato babi wanda yake na takwas, baban da ke faɗa cewa la yuqadu shajarul harami, wato baban da ke bayani game da cewa itace na cikin haramin Allah subhanahu wa ta'ala ba a sarinsu. Bayya halatta ka je ka sari itace waɗanda suke na cikin harami, wanda mun yi bayanin cewa harami na Makka wuri ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade shi. Akwai farkonsa, akwai ƙarshensa, don haka ko yau ka tafi akwai alamomi da aka yi, an yi wasu manya-manyan fanu wanda suke nuna maka nan shine farkon harami, nan kuma shine ƙarshensa, wanda a kaɗan faɗin harami ya fi kilo 20. To duk itacen da suke cikin waɗannan zagaye baya halatta a sare su. Malamai suka ce ko kai ka shuka, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Allahumma sai dai in icce ya riga ya bushe, to ba laifi akan iya sara a yi amfani da shi, amma yana ɗanyensa haramun ne. Shi ne kenan muka wuce da asar hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa la yu'badu shawkuhu, wato harami kairarsa, wato ba a sararta. An gane ko hatta da kaya ta cikin harami ba a sararta. Wasu malamai suka ce akan iya sara in ya kasance tana cutar da jama'a. Menene dalili suka ce kiyasi game da waɗancan dabbobi biyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa cikin harami da wajen harami, sawa'an kana ɗauke da harami ko baka ɗauke da harami, ya halatta a kashe su: macijiya da kunama da hankaka da meke da kuma karan zangai. To shine malam ya shigo da hadisin wato Abu Sa'id, wato shine Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi daga Abu Shuraih al-Adawi, Allah ya kara masa yadda, wanda ya faɗa ga wato Amr ibn Sa'id a lokacin da shi Amr ibn Sa'id yana aika wato rundunoninsa na yaƙi zuwa birnin Makka domin yaƙar Abdullahi ibn Zubair. Wannan kwa ya kasance ne a cikin watan Zulqa'ada, wasu malamai suka ce a cikin wata na Ramadan, shekara ta 60 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi wato Amr ibn Sa'id matsayinsa gwamna ne ta ɓangaren Yazid ibn Muawiya. Don haka mun yi kuskure a darasin da ya gabata da muka ce ta ɓangaren Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam, wanda shi Abdul Malik gwamna ne wanda yake na ɓangaren Muawiya, amma shi yana ƙasar Sham, wanda shi Yazid ibn Muawiya, an gane ku, lokacin da kenan ya ɗauki khalifanci bayan mahaifinsa, to sai ya naɗa Amr ibn Sa'id wato shi ne gwamnansa a birnin Madina. Jama'a duk sun yi mubayi'a ga Yazid ibn Muawiya illa Abdullahi ibn Zubair, shi sai ya ƙi ya yi mubayi'a ga Yazid, sai ya fake a cikin harami na Makka, wanda kuma ɗan Makka da sauran mutane a birnin Madina sun yi mubayi'a, sun yarda cewa shi ne khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda shi Abdullahi ibn Zubair jika ne na Abu Bakar, Allah ya ƙara masa yadda, ɗa ne na Asma'u ɗiyar Abu Bakar. A lokacin nan shi wannan gwamna na birnin Madina sai ya ringa shirya tawaga ta yaƙi, ya aika su birnin Makka su je su yaƙi wato Abdullahi ibn Zubair da ƙarfin tsiya, su zo da shi ya yi mubayi'a ga Yazid. To a lokacin nan akwai wato ɗan uwan shi Abdullahi ibn Zubair, an gane ku, shi ne kenan Amr ibn Zubair, wanda kuma matsayinsa wato shi ne kamar misali shugaban sojoji na shi Amr ibn Sa'id, shi ne shugaban duk, shi ne kumandan ƙin soji na shi gaba ɗaya, sai ya shugabantar da shi a cikin rundunar da za su je su yaƙo Abdullahi ibn Zubair ɗan uwansa. To a lokacin nan sai wani ya aika masa shawara, wato shi ne Abdul Malik, sai ya aika masa ya ce masa a'a, bai dace ba ka aika shi a matsayin shugaba kuma a cikin tawaga ta yaƙi domin ya je ya yaƙo ɗan uwansa, abinda ya kamata ka canza shi ka kawo wani. Sai ya bi wannan shawara sai ya canza shi. to a lokacin nan wannan runduna suka tafi, lokacin da suka tafi birnin Makka kafin su isa, mabiyan Abdullahi ibn Zubair sai suka fito suka tarye su, aka gwabza yaki sai suka ribato su. An gane ko su ɗan Makka kenan suka samu galaba akan su waɗannan waɗanda suka zo daga Madina domin su yaki wato shi ibn Zubair. Daga cikin waɗanda aka ribato akwai ɗan uwan shi Abdullahi ibn Zubair Amr. Aka zo da shi daman can ana zaune lafiya a Madina, ya bulala wasu akan hanya wadda take ta zalunci. Lokacin da aka zo shi ibn Zubair da aka kama shi, aka kamo dan uwan shi sai ya kawo shi ya sanya shi kurkuku. Duk wani wanda aka zalunta a can sai ya ce to ka zo kai sakayya akan zaluncin da ya maka, ku zo ku bulala shi. Gwargwadon iya abin da ya maka. Waɗannan sakayya da aka yi shine ya kai ƙarshen sa. To dan haka kasancewar a wannan shekara ne da shi Amr ibn Sa'id ya ringa hada sojina yana aika su zuwa birnin Makka domin a yaƙu wato Abdullahi ibn Zubair. Sai wannan sahabi Abu Shuraih al-Adawi, Allah ya ƙara masa yadda, sai ya ce izalli ayyuhal amir, ya ce ranka ya dade, izini nake nema a bani. Uhaddithuka qawlan qama bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil gadi min yawmil fathi, na baka labarin wata fada wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a cikin washegarin cin Makka da yaki. Yace wannan fada da zan fada maka, fasami athu uzunaya, yace kunnuwa na sun jita, wa wa'ahu qalbi, yace kuma zuciyata ta kiyaye ta, ta haddace ta, wa absarathu aynaya hina takallama bi, idanuna sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da zai yi wannan fada. Nan kamar yadda bayani ya gabata, in za ka yi magana a wajen babba, yana daga cikin ladabi na girmamawa ka nemi izini, musamman wanda yake shugaba. Kaga a nan kai tsaye ba magana bai masa cewa a bani izini ranka ya dade, zan fada maka wata fada wadda naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma washegarin cin Makka da yaki, wanda kunnena ya kiyaye wannan fada, wato kunnena ya ji, zuciyata ta kiyaye, kuma idona sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi wannan fada. Wannan na tabbatar mana cewa bashi da wani shakka da kai kawo a wajen wannan magana, ya hakikance ta kamar yadda ake bukata. Sai yace innahu hamidallaha wa asna alaihi, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma ya kyautata masa yabo. Wanda kasancewar yinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki yini ne daya daya, wanda kuma Allah ya halitta masa yin yaki a wannan lokaci, shine daga hudowar rana zuwa sallatul asr, wanda kafin la'asar ta yi tuntuni manzon Allah ya ci Makka da yaki, wanda bayani ya gabata, wanda lokacin da ya shigo kowa ta kansa yake, kowa ta kansa yake, wanda sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama fursuna a ran nan sama da mutum 2000 gaba ɗaya da aka kama su, ko manzon Allah ya ce an musu baiwa, ma'ana gaba ɗaya an sake su an yafe musu. To manzon Allah sai shelar cewa kowa ya ajje makami, yace sai dai wato kabila ta Khuza'a ita kada ta ajje makaminta game da kabilar Bakar ibn Wa'id, duk inda suka gansu su fata tattake su sai an kai lokacin sallatul asr. Waɗannan su daman kabilar Khuza'a suna da kishirwa ta jini wato game da kabila ta Bakar ibn Wa'id, ma'ana suna da wani abin da ya tsaye musu a zuciya na shan fansa akan ta'addancin da zaluncin da wannan kabila ta Bakar ibn Wa'id ta musu. Manzon Allah sai ya ba su waɗannan kabila na Khuza'a damar cewa su ci gaba da yakar wato kabilar Bakar ibn Wa'il har akai sallatul asr. Suka ci gaba da yakar su daidai sallar la'asar, wannan halacci da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar ma manzonsa na fadawa birnin Makka da yaki, Ubangiji ta'ala ya taka masa birki. Me za a yi washegari? Sai wasu jama'a daga cikin kabila ta Khuza'a sai suka hadu da wani daga cikin kabila ta Bakar ibn Wa'il a nan cikin harabe. bi za a yi wani sai ya kai dauki sai ya kashe shi saboda daman akwai wata fansa da yake so ya sha gaba da shi labari sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ran shi ya baci to shine manzon Allah sai ya tsaya a cikin jama'a ya musu wannan khutba don haka yace wa shagarin cin Makka da yaki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin innahu hamidallah yayi godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wa athna alaihi kuma ya kyautata masa yabo ladabi daga cikin ladabba na khutba farawa da yabo da godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala thumma qala sannan sai manzon Allah ya fada yace inna makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nas yace lalle ita makka Ubangiji ta'ala shine ya maida ta harami yace ba mutane bane suka maida ta harami kamar yanda a jahiliya ake sai a samu wani shugaba ya zo ya kebanci dokar daji gaba ɗaya yace wannan haramin sa ne ba a kaza ba a kaza ba a kaza a cikin sa kamar yanda bayani ya gabata Kulay ibn Rabi'a inda muna tayi dawa ya dauciyawa sai ya saka kuikuyan kare idan yayi haushi kudu da arewa gabas da yamma duk inda wannan haushi ya kai gaba ɗaya wannan dokar daji sai ya ce haramin sa ne ba wanda ya isa ya saka dabba shi ta yi kiwo a nan to dan haka manzon Allah sai ya ce lalle Ubangiji ta'ala shi ya maida Makka wato ta zamanto harami kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa qul inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allati haramaha wa lahu kullu shay qul inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allati haramaha kace da su an umarce ni na ci gaba da bauta ma ubangijin wannan gari wanda shine ya maida wannan gari ya zama harami shine ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake fada a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim don haka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana ubangiji ta'ala shi ya maida wato birnin Makka ya zamanto harami tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba da labarin cewa Ibrahimu alaihi salam wato shi ya maida Makka wato ta zamanto harami kamar yanda yake cewa inna Ibrahima harrama Makka wa da ali ahliha wa inni haramtu al-Madina wa da'utu li ahliha bi mislayma da abihi Ibrahimu li ahli Makka manzon Allah yake cewa lalle Ibrahimu alaihi salam wato shi ya maida Makka ta zamanto harami kuma yama ƴan Makka addu'ar cewa Allah ya albarkace su manzon Allah yace ku san da cewa birnin Madina ni ma na maida shi harami kamar yanda Ibrahimu alaihi salam ya maida Makka harami manzon Allah yace kuma ƴan Madina na musu addu'a linkin addu'ar da Ibrahimu alaihi salam ya ma ƴan Makka an gane ko dan haka duk wanda yaje ya gani ya san akwai bambanci tsakanin Makka da Madina to dan haka wannan hadisi kamar yana nuna mana Ibrahimu alaihi salam shi ya maida Makka wato harami kuma alhali wannan hadisi na tabbatar mana cewa Allah ne ya maida Makka ta zamanto harami ba Ibrahim ba mutane ba Ibrahimu alaihi salam yana daga cikin mutane dan haka malamai suka ce abinda hadisin yake nihi Ibrahimu alaihi salam ya maida Makka harami da umarni na Ubangiji subhanahu wataala ba wani iya kokarin sa bane da ijtihadin sa umarni ne Allah ya masa cewa ya maida Makka ta zama harami kamar yanda dama addu'a ne chai rabbana yake cewa wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir addu'a yayi cewa Allah ya maida wannan gari na Makka ya zamanto amintacce ya zamanto harami dan haka ubangiji ta'ala ya karba addu'a ta annabi ibrahim alaihi salam an gane ko kai tsaye Allah ya karba wannan addu'a da yace warzuquhu yake cewa wa izqala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi minas samarati man amana billahi wal yawm man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adruhu ila azabin nar wa bisal masir dan haka can Allah yace wa man dakhalahu kana amina Allah ya karba addu'a annabi ibrahim kenan anan wato fuska ta farko malamai suka ce ya maida Makka ne harami amma da umarnin Ubangiji subhanahu wataala ko kuma kasancewar tuntuni daman Allah ya riga ya hukunta tun a ranar da ya halicci sammai da ƙasai cewa Ibrahimu alaihi salam zai maida Makka ta zamanto harai, kenan tuntuni hukunci ne na Ubangiji subhanahu wataala. Ko kuma ya kasance Ibrahimu alaihi salam shine farko daga cikin jama'a wanda ya bayyana cewa Makka wato harami ne na Ubangiji subhanahu wataala. Don haka dai a takaice manzon Allah ya ce walam yuharrim hannas, ba mutane bane ba suka maida ta harami, in ma Ibrahimu ya maida ta to ya maida ta ne da umarni na Ubangiji subhanahu wataala, ba ijtihadin sa bane. Sai ya ce fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha dama, baya halatta ga duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama wato ya zubar da jini a birnin Makka ta hanyar yaki ko hanyar kisa, baya halatta. Karin bayani zai zo nan gaba. Shin koda wanda yayi laifi? Sai ya ce wala yu'badu biha shajara, yace kuma ba a sarin itacenta, kenan itaciya ko wadda take da kaya bayya halatta a sare ta, inda itaciya ce wadda take cikin harami. Malamai suka jumhur malamai suka ce koda wadda ka shuka ko kai ka shuka itaciya a cikin harami to baya halatta wato ka sare ta, sai dai in da larura. Sai yace fa in ahadun tarakhasali kitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, in har wato wani ya ga rangwamen yin yaki a birnin Makka yana mai kaba hujja da yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. An gane ko? Manzon Allah yake fadar cewa wai in har aka samu wani nan gaba yana ganin cewa ya halatta a fada birnin Makka da yaki, hujja domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada Makka da yaki. Yace fa qulu lahu, manzon Allah yace ku ce masa inna allaha adhina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dhan lakum, lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallama izinin shiga Makka da yaki, kamar yanda yace wa anta hillum bi hadhal balad, kai ya halatta kai yaki a wannan garin na Makka. Wa lam ya'dhan lakum, kuku Allah bai ba ku izini ba. An gane ko? Kenan baka da hujja. In ka kafa hujjar cewa manzan Allah yayi, to Allah ya bashi izinin yayi, kuma shi ma izinin da aka bashi ba yinin gaba ɗaya ba, daga hudowar rana ne zuwa kawai sallar la'asar, daga wannan lokaci Allah ya taka masa birki kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Sai ya ce wa inna ma adina li sa'atan min nahar, yace wata ɗan sa'a ce a yi ni Allah ya bani izini. Shine malamai suka ce daga hudowar rana zuwa la'asar kamar yanda wata riwaya ta bayyana. Sai ya ce wa qad adat hurmatu hal yawm, manzon Allah yace al hurman Makka a yau wato ta dawo, kina wannan yana magana a washe garin da yake musu kuduba. Sai ya ce ka hurmati halik bil amsi, kenan yau abin da yake nihi abin da zai zo nan gaba kenan na zamani har zuwa kiyama, ba wannan yine shi kadai ba, har zuwa kiyama al hurman Makka ta dawo. Ka hurmati habil amsi, manzo Allah ya ce kama al hurmat ta tajiya. Sai ya ce wal yuballighi shahidul ghaiba, wato halartacce ya isar ma wanda yake fakekke. An gane ko? Kenan wanda ya ji wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yana umarninsa cewa ya isar ma duk wanda yake fakekke. Don haka wannan shine ka'ida, dalilin da yake nuna wato ya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ka ji na karantarwar addini to kai kokari ka isar ma wanda bai ji ba. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafawa a bisa, wato shine a bisa cewa labarin mutum ɗaya wannan hujja ne a cikin addini, sawa'an bangaren aqida ko bangaren ibada ko bangaren mu'amala, kamar yanda babbar hujja akan haka shine hadisin Mu'az ko kuma mu ce hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mu'az wato birnin Yaman a matsayin alƙali mai karantar da su addini, kuma wanda shine mai kira zuwa ga addinin Allah, wanda a cikin sakon da manzon Allah ya bashi akwai aqida, akwai ibada, akwai mu'amala. To dan haka sai ya ce masa wali yuballighi shahidul ghaiba, wanda yake halartacce ya isar ma fakekke kenan. Faqila li abi shuraih, sai aka fada ga Abu Shuraih ma qala laka amr, mi Amr ibn Sa'id ya maida maka na martani lokacin da ka fada masa haka cewa Makka baya halatta a kai mata yaki. Qala, sai yace ana a'lamu bi zalika minka ya Aba Shuraih, yace ya kai Aba Shuraih ji yace ni nafi ka sani game da wannan hadisi nafi ka fahimtar shi don haka Ibn Hazm Allah ya ji kansa sai yake cewa Ibn Hazm yake cewa la karamata lilafimi shaytani yakunu a'lama min sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani daraja da wani mutunci ga wanda shaytani ya mara wanda ya nuna yafi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sani wannan fa a gaban shi akai fa kina wannan shine a Hausa da ake cewa kar da kamzan kuregi abinda kai ba ai a gaban ka ba ka nuna cewa kafi kowa sani shi wanda shi gaya yace lokacin da manzon Allah ya fada ne washe garin cin Makka da yaki kunni na yaji zuciyata ta kiyaye kuma ido na ya ganshi lokacin da yake wannan magana kuma wanda ka'ida malamai suka ce marwayci yafi kowa sani da fahimtar abin da ya rawaito dan haka anan shine sai yace masa wai ana a'lamu bizalika minka ya Aba Shuraih yace ni na fi ka sani game da wannan abin da kake fada sai yace innal harama yace shi harami la yu'izu asiya ai baya bada mafaka da tsaro wato ga wanda yake mai sabo shi a iya ijtihadin shi wato Amr ibn Sa'id yana ganin cewa Abdullahi ibn Zubair matsayin shi asin ne mai sabon Allah ne tunda ya ki zawaye mu bai a ga Yazid ibn Muawiya kenan harami ba zai bashi ba mafaka an gane innal harama la yu'izu asiya yace shi harami wato baya bada tsaro da kariya ga wanda yake mai safo wala da haka malamai suka ce kenan wato ijtihadi na wani mujtahid bai zama hujja akan wani kamar yanda shi anan wai shi yana ganin cewa iya fahimtar shi tunda Abdullahi ibn Zubair mai safo ne kenan jinin shi ya halatta aje a yake shi wala farran bidan ko wanda ya gudu da jinin wani misali mutumin da ya kisan kai yaje cikin harami ko mutumin da ya cancanci azartan masa da haddi na kisa ko da yara ta yi da Ka'aba to wannan ya halatta a kashe shi wala farran bi kurba ko wanda ya gudu da kayan sata asalin kurba shine sata na raƙumi sai larabawa suka fadada suke amfani da wannan lafazi akan duk wani abu da aka sata barawo idan ya saci kaya ya shiga cikin harami in ya cancanta a yanke masa hannu za a amshe wannan kaya kuma a yanke masa hannu wannan harami ba zai bashi tsaro da kariya to dan haka kasancewar kamar yanda bayani ya gabata shine kurba sai yake cewa ai baliya an gane ko shine ya fassara da cewa baliya ma'ana duk wani abu wanda yake kenan na musiba mutumin da ya gudu ya shiga cikin harami dan haka dai jinin sa ya halatta to dan haka dai a takeice wannan babi kamar yanda bayani ya gabata domin muna cikin kitabu Jaza'is Sai wannan na nuna cewa harami wato hatta da itacensa wannan alhurma ta shaje su ba maganar a yanke su don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa yana ganin cewa duk mutumin da ya sare itaciya ta cikin harami wannan ya dau zunubi to amma ba maganar ba da wani sakamako a kansa don haka wasu daga cikin malamai cewa suka yi sidi ya roki gafara ta Ubangiji subhanahu wataala amma al-Imam Abu Hanifa yana ganin cewa idan ka sari itaciya sai a je a yi mata kudi a yi mata kima ga hadaya kenan ka bada don haka suka ce in babbar itaciya ce ka sari to saniya zaka bada idan itaciya ce wadda take karama to zaka bada shine rago don haka dai a takeice malamai suna ganin koda mai kaya ce dai kamar yanda bayani ya gabata wato baya halatta kamar yanda jumhurin malamai akan haka suke koda tana da kaya bai ya halatta me yasa saboda manzon Allah ya ce wala yuqbadu shawquhu yace kaya ma ta cikin harami ba a sararta amma kamar misali wanda kasancewar in ana bukatar za a yi gini a wuri ba laifi akan iya sare wannan itaciya domin larura ce ko ya kasance kaya ce rishin ta ya zo kan hanya yana cutar da jama'a to ba laifi akan iya sarewa wannan abin da yake kenan gulgudan abin da yake cutarwa qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun la yunaffaru saydul haram
قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي قال حدثنا خالد هو الحذاء عن إكرمة هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تهل لأحد قبلي ولا تهل لأحد بعدي وإنما أهلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يؤبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقط ولا تلتقط لقطتها إلا لمؤرف. وقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا لإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا لإذخر. وأنا خالد أن إكرم أنه قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينهيه من الظل ينزل مكانه. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Farauta ta cikin harami ba a firgitar da ita a kore ta. An gane at-tanfir shine ka razanar da abu ka kore shi ya fita da gudu. Shine yace la yunafaru saydul harami. Farauta ta cikin harami wato ba a kuranta kenan a firgitar da ita. Shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allaha harrama makka lalle ubangiji ta'ala shi ya maida makka wato ta zamanto harami duk abin da yake cikin wannan zagaye amintacce ne ko a jahiliya ba a kai ma makka farmaki da yaki duk wanda ya kai ma makka dauki wanda yake na yaki sai ubangiji ta'ala ya kaskanta shi an gane ko shine sai yace inna Allaha harrama makka lalle birnin makka ubangiji ta'ala shine ya maida ta harami falam tahilla li ahadin qabli manzon Allah yace makka bata halatta ba ga wani wato gabani na kafin Allah ya turo ni a matsayin manzo babu wani wanda Allah ya halatta masa yin yaki a birnin makka kuma duk wanda ya kamata yaki sai Allah ya gama da shi kamar yanda ya gama da Abraha yanda ya kissanta mana a cikin suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka asfin ma'kul sai yace wala tahillu li ahadin ba'di haka kuma makka bata halatta ga wani ya fada ta da yaki bayana har izuwa kiyama kamar yadda yake cikin wata riwaya an gane domin shine karshen manzanni dan haka yace wala tahillu li ahadin ba'di makka bata halatta ga wani wato bayana kenan ya fada ta ga yaki kaga a can kenan ijtihadin shi Amr ibn Sa'id cewa Ibn Zubair ai mai sako ne kenan ai ya halatta akai mata yaki ya kuskure akan ijtihadin sa sai yace wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari yace kusan da cewa ni ma an halitta min yaki a birnin makka wata yar sa'a a cikin yini shine daga hudowar rana zuwa la'asar don haka manzon Allah sai yace la yuqtala khalaha ciyawar harami na makka wato ba a yankatta an gane ko al-khala al-khala wato ita ce kenan tsamuwar ciyawa in ka ce al-khala tsamuwar ciyawa amma in ka ƙara al-hamza al-khala'u shine kenan wurin da ake zuwa a biya bukata bayan gari ko bauli shine yace la yuqtala khalaha ba a yankar wato ciyawar ta don haka wasu malamai suka ce wannan danyar ciyawa kenan in gusassa ce ya halatta ayi tare da cewa akwai dalilin da ya nuna hatta da ciyawa wadda take busassa wato baya halatta wato ayanka a cikin harami kamar yanda yace wala yuhtashu hashishuha manzon Allah yace ciyawar harami yace ba a yankarta koda ciyawa ce busassa dan haka malamai suka ce to anan an ce karka yanki ciyawa min babu aula bai ya halatta ma ka saka dubobin ka zinkiyo amma in dabba ita da kanta ta je ta ci to wannan ba laifi amma ka zo ka saka dubobin ka domin su yi kiwo bai ya dace ba dan haka malaman suka toge suka ce sai dai abinda kai ne ka rage ka shuka kamar na ciyawa da wasu abubuwa na kayan garka da mutum yayi to wannan ba laifi ka kan iya yankar kayanka shine yace wala yuqtala khalaha wato manzon Allah yace ba a yankar ciyawarta sai yace wala yubadu shajaruha kuma itacenta ba a sara wala yunafaru saiduha farautarta wato ba a furgitar da ita a kurita wala tultabadu luqadatuha manzon Allah yace kuma tsuntuwar harami baya halatta mutun ya tsunta illa li mu'arrif manzon Allah yace sai dai wanda zai yi cigiya wala tultaqabu yace ba a tsuntar luqadatuha tsuntuwa ta harami illa li mu'arrifiha illa li mu'arrif sai dai ga wanda zai bada cigiya in ka tabbata ba ka yi cigiya ba to sai dai ka nuna ma wani an gane ko ka tsaya in wani ya zo dan kada iska ta dauke wannan kudi ka sanya wani dutse ka danne in wani ya zo ka nuna masa shi in ya iya dauka ya dauka ya ci gaba da cigiya amma in dai baka yi cigiya ba bai halatta ka zanta kuma mu gane ita tsuntuwa ta harami ta sha bamban da duk wata tsuntuwa da zaka yi ta a fadin duniya zaka ci gaba da cigiya tsawon shekara guda ran da aka cika shekara in mai ita ya hutu a cikin tsawon shekarar nan sai ka bashi kayan shi idan aka cika shekara bai fito ba sai ka yi amfani da ita in ka ga dama ko kai sadaka ko kai kyauta amma ko bayan shekara 100 mai ita ya fito ya bada bayani cikakke dole ka bashi kayan shi in kana da in baka kuma ka nemi cewa ya yafe maka amma ita tsuntuwa ta harami ba ta da iyakar cigiya cigiya zaka yi iya rayuwarka an gane ku sai in dai ana tsoron abin zai iya baci zai iya halaka to ana iya saida shi sannan sai a aje kimar shi don haka ma aka yi akwai wato wurare wanda aka yi na musamman anan harami na Makka da haramin Madina duk wanda yayi tsuntuwa sai ya kawo duk mutumin da ya san ya yadda abu can zai je ya bada cigiya in dai ya bada cigiya in Allah ya sa sun fada hannun kwarai to anan daga kaje in ka bada sifofi wannan bayani cikakke zaka samu kayanka to a yau an ce baya halatta a yi tsuntuwa sai ga wanda zai yi cigiya yau ko anan ake yanka aljihu kana da wafi wani yana famar yanke maka aljihu a gabanka zaka ga yan sanda sun zo an cafko da an cafko barawo daga cikin wannan wurin ana da wafi saboda akwai ikram wanda yake babba a wurare a nan cikin harami wanda sun sa gaba suna kallon duk abin da yake gudana wani dan uwa yake cewa ya tafi yana harami ana ta kewaye kawai sai ga yan sanda sun zo sun cafke shi aka ce akwai wani karfi a jikin shi da aka diba ruwa sai dai ne a hannun shi a gaban ka za a zo a cafki barawo a fitar da shi wanda takanasu wasu suke biyan jirgi domin su je can su yi sata wannan ke kasa ta zuciya ta kai matuka wanda tsuntuwa an ce in dai ba ka yi cigiya ba bai halatta ka dauka to ina ga wanda yake sata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa harami ba a yankar ciyawarsa ba a saran itace ba a furgitar da farauta ba a tsuntar tsuntuwarsa sai dai ga wanda zai yi cigiya sai yace ya rasulullah illa al-izkir yace ya rasulullah amma banda tsabri shi tsabri wata itaciya ce wanda take tana da kanshi an gane ko tana da kamshi wanda kuma galibi da ita ake yin rihi din an yi gini kamar misali matsayin da ake sanya zana to su wannan itaciya ta tsaure shine ake sawa a tushe dakuna kamar yanda bayani zai zo shine Al-Abbas yace ina da zikir yace ya rasulullahi banda tsaure sai yace masa yace li sagatina yace ga makiran an gane ko lafazin sagatina ma'uzun ne min asiyaga asiyaga ita ce kira dan haka makiri ake kiran shi sa'iq yace li sagatina saboda kira domin makira suna sanya shi cikin wuta su ringa zuga kamar misali shine matsayin gawayi yace li sagatina wato ga makiran wa kuburina kuma da tushe kabura domin in sun sanya tuballa sun tushe lahad sannan wannan dan tsakani maimakon da ake sanya laka sai su ciro wannan ganye wanda yake na tsabri sai su ringa tushewa shine sai manzon Allah yace illa al-zikr yace banda tsaura kai tsaye shi al-Abbas ya nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tuge wannan Allah ya masa umarnin cewa banda kaza kai tsaye kuma manzon Allah ya isa shi kadai ne yake halatta kawai daga cikin ciyawa ta harami an gane ko itaciyar tsabri ita wannan ba laifi akan iya yankarta kenan domin kasancewar kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba in sun yi bukka ma'ana in sun yi daki kago da in sun yi to wannan duk wannan tsakani suna toshewa da wannan ko in an yi bukka haka an saka ta sannan ana toshe duk kohohi da wannan itaciya wanda suke ta tsabri ma'ana ganyen sa Khalid wato daga Ikrima sai yake fada cewa hal tadari ma la yunafaru saiduha shin ka san menene ma'anar da manzon Allah yace la yunafaru saiduha wato ba a furgita wato farauta ta harami sai yace huwa an yunahiyahu min adh-dhilli yanzilu makana shine in ka isko ma'ana dabba ta daji a cikin inuwa tana kwance tana hutawa kai ka tara ta ka zo ka zauna bai ya halatta malamai suka ce idan ka kore ta idan ta je ta hallaka wannan sai ka biya sai ka bada sakamakon ta an gane ko ciwo ta je sai ka bada sakamakon ta dan haka ba za ka furgitar da ita ba ka ce ta tashi kai ka zo ka zauna saboda ita ma tana cikin wannan aminci da Ubangiji subhanahu wataala ya ma wurin shine kenan anan shi ya bashi ma'anar abinda ake nihi da la yunafaru saiduha sai yace huwa an yunahiyahu min adh-dhilli shine da zai nisanta ta wato daga inuwa yanzilu makanahu shi ya zo ya sauka abu eh dai ka bar mata kai ma ka je ka nemo ta inuwa ta daba a takaice kenan mahallu shahid game da wannan babi hadisi wannan da yace wala yunafaru saiduha kenan farauta ta harami baya halatta a kurinta kenan ita ma tana cikin amana dan haka kamar yanda Ibn Abi Shayba ya rawaito hadisi ta hanyar al-Hakam daga malaminsa wato daga cikin mutanen Makka yake cewa wata kurciya ko kuma tantabara ta harami wato ta yayi kashi akan Umar Allah ya ikara masa yadda haka sai ta dugo masa kashi Umar sai mata ya daga hannu ya mata nuni da ta tashi sai ta je sai ta sauka akan wani daki daga cikin dakunan Makka wata mucijiya sai ta zo sai ta warce ta Umar sai ya yanke ma kansa hukunci sakamakon abin da zai bada shine rago an gane ko akan wannan tantabara da ita data dan haka ko kanka ta hau iya abin da zaka yi sai kai hakuri har ta gusa kamar yadda suke godowa so da yawa mutum a lokacin wancan kana kai sujada ka duka tantabara kawai sai ta zo ta hau kanka a cikin harami tantabarai waɗanda suke na harami in ka san menene kenan hukuncin bayya halatta ka kore ta sai ka bar ta in ta daga sannan kuma ka ci gaba da sallah babun la yahillu alqitalu bi makkah wa qala abu shuraih radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yasfiku bihadama qala haddathana usman ibn abi shayba قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن مجاهد هو ابن جبر عن طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يهل القتال فيه لأحد قبلي ولم يهل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتفق لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذكر فإنه لكينهم ولبيوتهم قال إلا الإذكر واتوانا بابيني واندكي بيانين شيوا ياكي بايا حلتا أبرن مكة معنى بايا حلتا أقاد مكة لياكي Abu Shuraih Allah ya karra masa yadda ke fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yasfiku biha dama baya halatta musulmi ya zubar da jinin wani a cikin harami wanda yake na Makka don haka malamai suka ce in ma laifi mutun yayi ya fada cikin harami na Makka an gane ko wasu suka ce sai dai a ci gaba da kuntata masa ya zaman tuba a sai daga wajensa ba a sai da masa magana ma kar a masa a takura masa yanda da kanshi zai fita in ya fita sannan kuma a zartar masa da abin da ya dace to amma al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i suna gani in laifi ne mutun yayi ya fada cikin harami to wannan al-hurma ta kuru daga gare shi duk abin da ya dace a zartar masa koda yana cikin masallacin harami za a iya zartar masa an gane ko wannan kuma ita ce magana shine yace la yasfiku biha dama wato baya zubi musulmi baya halatta ya zubar da jinin wani a cikin harami na Makka shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yau maftataha Makka a ranar da ya ci Makka da yaki manzon Allah yace la hijrata yace ba maganar hijira daga yau an gane ko me yake nihi ai la hijrata min makka kamar yadda al-Imam Nawawi ya fassara la hijrata min makka li annaha sarat darul islam daga makka ne ba maganar hijira an gane ko domin makka ta riga ta zamanto daula ta musulunci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ta da yaki tun ran da aka bude makka da yaki to wajibcin hijira daga makka zuwa madina ya sauka an gane ko ya zama kenan matsayin mustahabi amma duk wani gari da musulmi ya musulunta baya iya gudanar da addinin shi dole ne ya kaurace ma wannan gari ya je inda zai samu sakewa ya gudanar da addinin sa kamar yanda ya dace kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa hijira ba ta yankewa sai kiyama ta tabbata an gane ko har yau wajibi ne hijira ga duk mutumin da baya iya gudanar da addinin shi a inda yake dole ya kaurace kuma haifar shi ce yaje inda zai samu sakewa kamar yadda sahabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci da ba sa iya sakewa a birnin Makka su gudanar da addinin su Allah ya wajabta musu dole a kaurace ma Makka a koma Madina an gane dan haka duk garin da kafirci yayi rinjaye musulmi baya da sakewa to dole ya kaurace domin akwai garin da kiran sallah ba za ku yi ba hatta anan akwai inda layya ba za ku yanka ba ba ku isa ba ku zo ku kada dabba ku talayya ku yanka sai dai ku kai ta can wanda ma aka ba su damar sai dai wai su kai can kawai daga mayankar su kai baka san ba ma inda aka yi da ita to duk irin waɗannan sha'air na musulunci in dai ba ku iya bayyanar da su a garin da kuke to dole ku kaurace masa musulunci ku yana daga cikin sha'airul islam domin duk jama'ar da suka yi ittifaki akan cewa kada a yi kiran sallah jinin su ya halatta aje a yake su to shine manzo Allah yace la hijrata yace ba maganar hijira kenan daga Makka zuwa Madina an gane ko a matsayin wajibci yace walakin jihadun waniya sai dai abin da yake kanku shine jihadi wato da kyautata niyya wannan jihadi shi ma bayyata ka burki sai kiyama ta yi kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai annabi Isa ya bayyana ya yaki dajjal an gane ko jihadi har yau akwai shi har zuwa kiyama sai dai musulmi ne suka yi rauni sai ya ce waniya kuma da kyautata niyya wannan kuma yana nuna cewa in za mu yi jihadi mu kyautata niyya mu yi dan Allah su kadai ne kenan abinda Allah ya wajabta mana sai ya ce wa izastum firtum idan an nemi cewa ku fito fagen daga manzon Allah ya ce fanfuru ya ce ku fito an gane ko in an ce ku fito to dole ku fito in shugaba ya yi shi na ta yaki to dole ne a matsayin ku na musulmi ku me kauya ku fito sai yace fa inna hadha baladun lalle wannan gari da kuke gani Makka manzon Allah yace gari ne haramallahu yawma khalaqa as-samawati wal arda wanda Allah ya maida shi ma'abucin al-hurma gari ne amintacce tun a ranar da Allah ya halicci samai da kasai kenan tun ran da Allah ya halicci sama da kasa da abin da ke tsakankanin su ubangiji ta'ala ya hukunta cewa Makka harami ce dan haka kenan Ibrahim alaihi salam da umarni ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maida Makka harami sai ya ce wa huwa haramu bi hurmatillahi ila qiyamis sa'a manzo Allah ya ce Makka harami ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala bi hurmatillahi da al-hurma ta Allah da ya bata ila yawmil qiyamati har zuwa kiyama wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli manzo Allah yace yaki a birnin Makka baya halatta ga wani gabanina bi halatta ba ga wani gabanina sai yace kuma wa lam yahilla li il dan haka kenan a wace riwaya da muka wuce manzo Allah yace kuma baya ta halatta yaki bayya halatta Makka ba ta halatta ga wani bayana kamar yanda gabani na kenan shine yace walam yahillal kitabu fihi li ahadin qabli yaki a birnin Makka manzo Allah yace bai halatta ba wato ga wani gabani na dan haka a wata riwaya sai yace kuma wala yahillu li ahadin ba'di kuma haka yaki baya halatta ga wani bayana har zuwa kiyama a birnin Makka sai yace walam yahilla li illa sa'atan min nahari yace ni ma babu abin da ya halatta gare ni face wata sa'a daga cikin yini shine kadai Allah ya halitta mun daga huduwar rana zuwa la'asar don haka sai yace fa huwa haramun yace shi yaki a birnin Makka haramun ne bi hurmatillahi da haramtawa ta ubangiji ila kiyamin sa'a har zuwa tashin kiyama la yu'badu shawkuhu manzo Allah yace kaya ta cikin harami ba a sararta an gane ko a wancan riwaya da ta gabata la yu'badu shajaruha an gane ko kuma mu ce an gane ko la yu'badu wa la yu'badu shajaruha itace na cikin harami ba a sararsu a wannan riwaya sai ta nuna kenan wa la yu'badu shawkuhu itaciyar koda mai kaya ce bai halatta a sare ta sai yace wa la yunafaru saiduhu farauta ta cikin harami ba a furgitar da ita a kureta wala yaltaqibu luqatahu illa man arrafaha tsuntuwa ta harami manzo Allah yace bayya halatta wani ya tsunta illa man arrafaha sai dai wanda yake da nihin yin cigiya idan kana da nihin ci gaba da yin cigiya to ba laifi ka kan iya dauka sai yace wala yuqtala khalaha kuma ba a yankar ciyawarta faqala al-abbas ya rasulullah al-abbas sai fada sai yace ya manzo Allah illa da izkhir yace banda tsauri ya manzo Allah fa innahu likainihim yace ya rasulullahi domin wato makiranmu suna amfani da shi an gane ko alqain shine makiri in ma kace masa sa'ib ko kace masa haddad ko kace masa qain qain makiri kenan yace illa likainihim wato sai dai ga makira yake cewa fa innahu likainihim yace domin makira suna amfani da shi an gane ko su sa cikin wuta sannan su yi ziga domin karfe ya sha wali buyutihim kuma domin toshe dakuna idan an yi danga kenan an yi daki da shi ake toshe dukkan wasu kofofi kamar yanda a wacce riwaya yake cewa wa kuburina da toshe kabura kenan a bangaren waɗannan uku duka za a iya amfani da shi ba laifi shi wannan itaciya ana yi wannan ana iya kenan yankar wannan ciyawa qala abdullahi dan abbas sai yake fada sai yace qala sai manzon Allah ya fada ga abbas yace illa al-izkir yace banda tsabran shi aya halatta a yanka don haka dai wannan yana nuna kenan yaki a birnin Makka baya halatta babul hijamati lil muhrim wa kawabun umar ibnuhu radiyallahu anhu wa huwa muhrim wa yatadawa ma lam yakun fihi dib قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قال امر يعني ابن دينار اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال انا علقمة بن ابي علقمة انا عبد الرحمن الاعرج عن ابن بهينة رضي الله عنه انه قال اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلهي جمل في وسط راسه na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.